إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 23 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 3 ga watan jun shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 9 cikin jerengir darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wallafar Sheikh Salih ibnu Ahmad Ash-Shami Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi yana kawo mana hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu wanda aka tato su daga littafai guda 14 cikin ummatu kutubus sunna annabawiya za mu tashi a hadisi mai lamba ta a inda malam ya kawo abadi mai lamba ta tara da yace babur rahmani arrahim wala da kabala shi kane take da kawai a zona lafiya da Allah kaje karki ita babur rahmani arrahim babun dake bayani akan ma'anar waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala arrahman da kuma arrahim waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala tabbatattu daga cikin al-asma'u al-husna to menene ma'anar ar-rahman wato mai rahama me ma'anan ar-rahim majikai kamar yadda ake fadi da Hausa malam yace an abi huraira ta qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu ja'ala Allahu ar-rahmata fi 100 juz'in fa amsaka indahu 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahida fa min dhalika al juz'i yatarahamu al khalqu hatta tarfa'u al farasu hatiraha an waladiha khashyata an tusiba wannan hadisi kamar da malai mushi ramzi da qaf wato al imam al bukhari da muslim sarwayto shi muttafaqun ne alayhi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu yace naji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ja'ala Allahu ar-rahmata fi 100 juz'in ja'ala bi ma'ana khalaqa ko qaddara Allah ya halicci rahama ko kuma Allah ya qaddara rahama ya halicce ta kashi 100 fa amsaka indahu 99 juz'a sai rike kashi 99 a hannunsa wa anzala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da kashi 1 a duniya fa min dhalika al juz'i to daga wannan kashi guda 1 ne ya tarahamul khalqu bayi halittun Allah suke tausaya wa junansu hatta tarfa'ul farasu hatiraha an waladiha har kaga godiya tana dage kafarta ko fatanta an waladiha daga barin ta kadanta khashyata an tusibahu dan tsoran kada ta cutar da shi wannan hadisi kamar da malamin ambata daga Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayani akan irin siffar Allah subhanahu wataala ta rahama kuma cewa rahamar Allah tana da yawa har zuwa kashi 100 Allah subhanahu wataala ya killace waɗannan kashe-kashe guda 99 ranar alkiyama da su zai yi ainihin aiki wajen tausaya ma bayinsa da yi musu rahama Allah ka samu a cikin bayi da Allah da yawa rahama nan da yace ja'ala Allahu rahmata fi 100 juz'in haka yago a wata riwaya da wannan fi wanda za'ida ce za a cire ta a ce ja'ala Allahu rahmata 100 juz'in malami sun ce wannan hadisi yana nuni zuwa ga kwadaitar da mutane zuwa ga su imani kuma su zama suna da sa rai ga samun falala da rahamar Allah su zama suna wato sanya wato tunanin samun tsira saboda rahamar Allah. Domin rahamar tana da yawa. Kamar da Allah yake cewa azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay. A cikin suratul A'raf ko Allah yake azaba ta to zan riskar da ita ga wanda na so daga cikin da suka mun sabo suka saba mun wa rahmati ita ko rahmata wasi'at kulli shay in ta game komai da komai. Hakan har ila yau hadisin yana nuni zuwa ga wato sanya jin dadi a zakatan mu'minai. Idan mu'minai suka ji wannan hadisi sai su ji annashuwa su ƙara sa rai wajen samun rahmar Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da godiya ita ce alfaras da irin yadda ita ma take tausayin danta. Malamai suka ce an kwatanta saboda tausayin uwa da ɗa yafi duk wani tausayi girma. Da halittar da aka ce mata uwa, sawa'u uwa ce ta mutum ko ta tsuntsu ko ta dabba, to tana da wani nau'i na tausayi akan ƴaƴanta fiye da duk wani mutum, fiye da duk wata halitta. To sai aka kwatanta da godiya saboda waɗanda ake magana da su a lokacin wannan dabba ta macen doki ta daga cikin dabbobin da sun waiga za su gansu. Kusan kowa a gidan shi akwai godiya din. Da aka dan a kusanto da fahimtar su zuwa ga abinda za su gane sai ake musu kwatanci da abinda da zaran sun waiga za su gani. Wataƙila mu a yanzu ba haka bane, dan a godiya yanzu ba ko ina ake samun ta ba sai gidajen masu sarauta da manyan mutane. Amma su a zamanin su kusan kowane gida akwai wannan dabba. To wataƙila sai kai kwatanta yanzu da akuya ko kaza ko saniya ko wata dabba daga cikin dabba gama gari a duk inda kake. Ya kake ganin wannan dabba idan ta yi kuskure ta taka danta da zaran ta taka ta ji jikinsa ko ta ji kukan shi za ta cire kafarta nan da nan daga inda ta taka za ta saboda tausayi da rahama. To duk wannan tausayin da kake ganin tsakanin iyaye da ƴaƴa, tsakanin ƴaƴa da iyaye, tsakanin mazaje da mata, tsakanin manya da ƙanana, tsakanin shugabanni da mabiya, tsakanin duk wasu mutane da suke tausayin junansu ko duk wasu halittu ma wanda ba mutane ba da suke tausayin junansu, duka wannan a cikin wannan kashi ɗaya. Sauran duka suna wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan kashi ɗayan ma kamar yadda zamu bi mu ji a ƙarshen duniya Allah zai ɗauke shi ya maida shi lahira ya cike kashi ɗari cif. To da su zai amfani ya rangwanta ma bayi ya tausaya musu. Allah ka sa mu cikin da Allah ya tausaya mawa. Wazada fi riwayatin lahuma, kuma aka ƙara a cikin wata riwaya ta su Bukhari da Muslim din cewa falau ya'lamul kafir bi kulli alladhi inda Allah min ar-rahma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta kafiri da yake kafirci da ya san abin da ke wurin Allah na tarin rahama lam yai asmin aljanna, da bai cire rai daga aljanna ba, da zai ga cewa in ya tuba zai samu aljanna shi ma. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يعمل من النار. sannan kuma mumini da ya san irin azabar da Allah ya ajiye to shi kuma da bai zama ya amuntu da cewa imanin shi zai sa ya tsira ba. Domin yadda Allah yake da rahama haka kuma yake da azaba. A wuri guda Allah ya faɗa yace ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi shadidul iqabi zai tauri. Haka Allah ya faɗa ghafirul dhanbi, Allah mai gafarta zunubai ne. Sannan kuma wa qabilut tawbi, mai karɓar tuba, shadidul iqabi. A cikin aya ɗaya kuma Allah ya ce yana da tsananin azaba, zai tauri, ma'abocin baiwa, la ilaha illa huwa, babu sarki sai Allah, ilaihil masir, zuwa ga Allah makoma take. Wannan aya ce a cikin suratul Ghafir. Kuma ka karanta tafsirinta a cikin littafin tafsiri na al-imamu Al-Hafiz Ibn Kathir ya tattauna sosai game da wannan mas'ala da koro ayoyi da hadisai waɗanda ke da alaƙa da wannan. Da haka ka zama a tsakatsaki, kana tsoron azabar Allah kuma kana sa ran rahama da tausayin Allah. Idan ka tuna zunubanka sai hankalinka ya tashi ka tuba ka nemi gafara Allah kai nadama kai istighfari. Idan ka tuna dan abin da kai na alkhairi sai kuma ka sa rai akan cewa to wannan tayi ya zama sanadiyar da Allah zai maka falala. Don ba za ka shiga aljanna da aikinka ba kamar yadda zamu zo mu ji. Allah ya sa mu dace. Malam ya sake cewa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabi yayin da Allah ya halicci halittu kamar da Allah yake cewa qadahunna sab'a samawati to da Allah ya gama yin wannan halittun samai da ƙasa da sauran halittu kataba fi kitabi sai Allah ya umarci alƙalamin nan ya rubuta shine ma'anan kataba fi kitabi ko kuma ya hukunta haka kamar da Allah misali yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs katabna anan Allah yayi hukunci kenan ya tsara doka ko kuma kataba Allah ya sa alƙalamin nan na kaddara ya rubuta duka waɗannan bayanai fa huwa indahu fawqa al-arsh wannan littafi na bayanan da aka rubuta na waɗannan maganganun da za a faɗa yana nan a wurin Allah fawqal arsh a saman al'arshin Allah to malamai sun yi istishkalin wannan suka ce fawqa anan ba za a bata ma'anarta ba sai dai a bata ma'anan tahata dan guje mu a ce ga wani abu na tare da Allah kan al'arshi haka wasu malamai suka ce saboda dama ana faɗan haka ai a faɗi sama amma ana nufin ƙasa kaman da Allah ya ce ma ba'udatin fama fawqaha ma ba'udatan fama fawqaha wani abu da ya kai kuda fama fawqaha ko abin da ke sama da kuda to amma fasara shine ko abin da ba zai kai kuda ba suka ce ana fasara haka wasu kuma suka ce a wannan fawqa ba yi da mafhumi ana so a nuna ne cewa littafin yana nan a inda Allah yake shi zaka ce yana fawqal arshi kamar yadda inda za a ce ga wani shugaba yana mitin da wasu ce ai suna ofishin oga ba wanda zai tsammanin cewa suna zaune ne a kujera tare da oga sun dai shiga ne kamar yadda a wajen lissafin gado da aka ce fa in kunna nisa'an fawqasnataini in suka zama mata sama da biyu alhalin kuma matan daga biyun ne da aka fawqa din nan ba ta da wani ma'ana anan ma'anan shi ba in kunna nisa'an minithnaini in suka zama mata tun daga guda biyu kaga in ka dauki zahirin fawqa to sai in sun haura biyun sannan za a ba su falahunna thulutha ma tarak amma kuma ba haka bane waƙiyin abu in kunna nisa'an fawqasnataini daga biyun ne da aka malamai da sun yi maganganu akan wannan amma abin da ya fi shi ne a bar shi a zahirin shi ba tare da sai an yi kokarin an yi tawilin a wurin ba to me abin da aka rubuta din ko aka kaddara shine fadin Allah inna rahmati ghalabat ghadabi Allah ya rubuta wannan ka'ida cewa lalle rahamata ta galabaici fushina ma'ana galabaita ta fi karfin fushin ta fi fushin yawa Allah ya fi amfani da rahamar sa fiye da fushin sa da rahama da fushi duka siffofin sa ne amma shi fushin siffar rahama siffa ce ta kamala siffar ainihin fushi siffa ce ta kahariya ta fin karfin da Allah ya hukuwa to rahamar Allah tana da fadi kamala shi tana da fadi shi za ka mai da muka ambata fadan Allah da yake cewa qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay'in sai Allah ya ce mene fasa aktubuha lilladhina yu'tuna zakata walladhina hum biayatina yu'minuna Allah ya ce azabata zan rutskar da ita ga wanda na so ne amma rahamata ta mamaye komai da kowa hatta waɗanda za a musu azaban sai rahamar ta shafe su za a rangwanta musu wata rana ko a ba su wata dama wata rana ko ai musu ahuwa wata rana a fidda su daga cikin mu'minai kaga su ma rahama ta game su sai Allah ya ce fasa aktubuha da sannan zan ba da wannan rahamata wa ga wane Allah ya ce lilladina yattaquna ga dukkanin masu jin tsoro na wai utuna zakata wanda suke bada zakat dukiyar su Allah ya ce wallazina hum biayatina yu'minun wanda kuma suna imani da ayoyin Allah Allah ta sa mu cikin su wannan hadisi kamar yadda ake gani shi ma yana nuni zuwa ga girman ainihin wato rahama Allah da yadda rahamar Allah ta galabaici azabarsa da kuma irin tanadin rahama da Allah subhanahu wataala yayi ma bayinsa wa fi riwayatin lahuma sabaqat ghadabi ta riga yi fushina wato fushin yakan zama a baya yakan yi jinkiri abinda ke zuwa ko da yaushe shine rahamata. Wa Nabi Hurairata qala qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi salatin wa qumna ma'ahu. Har ila yau ga wata riwaya ta Imam al-Bukhari, baya ga Bukhari al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da wannan riwaya. A cikin Asabul Kutub sita Muslim shine kadai bai ruwaito ta ba. Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Abu Huraira shi da sauran malamai. Abu Huraira ya ce qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi salatin wa qumna ma'ahu. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe aka tada wata sallah, wa qumna ma'ahu, sai muka tashi mu ma muka kama wannan sallah. Fa qala arabiyyun wa huwa fi salati, sai wani mutumin ƙauye ana cikin sallah sai yake cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, ya Allah ka ji ƙayina, ka ji ƙayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, kar ka ji ƙayin kowa bayan mu biyun nan. Falamma sallama annabi sallallahu alaihi wasallama, yayin da manzon Allah ya sallame, qala lil a'rabi, sai ce wannan mutumin ƙauye, laqad hajjarta wasi'an, haqiqa ka kuntata abu mai fadi. Yuridu yana nufin rahmatallahi, rahmar Allah mai fadi ya kai mutumin ƙauye ka kuntata ta. Wannan hadisi za a zo a sake jin shi a nan gaba da wani lafazi can gaba. Kissa ce wadda take mashhuriya, kissar wani wanda ya shigo masallaci ya samu ainihin wato rashin fahimta da wasu cikin sahabbai. To da ya shiga sallah saboda yana cikin fushi sai ya wannan addu'a. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo maganganu game da tantance waye wannan mutumin ƙauyen, ɗayan mutumin biyu, ɗayan mutum biyu. Ko dai Zulkuwaisara, wannan kakan ƴan ƙalaƙata din nan, kakan Khawarija, ko kuma wani mutum daga cikin mutane wanda suke da taurin rai irin na mutanen ƙauye, shine Al-Aqra Ibn Habis. Ɗaya daga cikin su shine mai wannan kissa, shine wanda ya zo masallaci din nan yayi fitsari. Da yayi fitsari, sahabbai suka mai tankiya, ya tashi zai ruga da gudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi. Da ya gama fitsarin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗebo ruwa a zuba akan fitsarin. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi magana cikin natsuwa cewa ba a yin haka. Shine sai ya tashi sallah. A cikin sallar sai yake musu wannan muguwar addu'a. Wannan addu'a ta saba wa abin da yake abin bukata daga gun kai mumini. Abin da yake nema daga gun mumini shine fadin Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Idan za ka yi addu'a, ka yi ga kanka kuma ka yi ga dukkan muminai da suka riga ka da imani tun daga zamanin sahabbai a zamanin da kake rayuwa. Wannan shine abin da ake nema da mumini in zai addu'a. Ba shi daga cikin halin mumini ya tashi addu'a ya dinga wato ware kanshi kadai, ko kuma har ya dinga fatan kada Allah ya mutane gafara ko kada Allah ya musu rahama. Wannan ba tafarki ne mai kyau ba. Sannan saboda fadin rahamar Allah tafi karfin mutum biyu, fin karfi ba dan kankani ba. Dukkan mutanen farko da mutanen karshe cikin salihai da muminai da annabawa da siddiqai da sauran waliyan Allah, rahamar Allah ta ishe su, ta musu yawa. Domin kuwa ƴan aljanna za su gama shiga aljanna gabaki ɗayan su ba su cika rabin ta ba. Kamar ne tabbata a cikin hadisin Muslim, daga ƙarke Allah subhanahu wa ta'ala zai baiwa ƴan aljanna dama cewa kowa ya je ya ƙara abin da ya ga yana so. Wasu za su je ma su yi ta haɗama, su yi ta ɗiban abin da suka ga dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabo mafi ƙaranci na ɗan aljanna mafi talauci shine kamar faɗin duniya da abin da ke cikinta. Akwai wanda kuma za a ninka mashi haka sau goma, wani sau 700. To wannan kaga duka rahama Allah ce. To don me za a ce rahamar Allah ta zama ga mutum biyu? Ko a nan duniya ne ka gina gida ya yi maka girma, sai mutane su dinga tausaya ma cewa wannan ai gidan nan ya ma wani girma. Ba haka bane, tausaya maka ba dinga ya ga wahala kake, ba ka more shi. Kai gida a ce 300 by 300, kuma kai kadai a ci kamar maye. Ko daga kai sai wata matar ka guda daya, sai kare, sai mai gadi. Ka ga wahala ba ku dinga sha. Domin lungunan gidan ba su muku yawa. Tunda dai irin magana mai sunan shi mawaƙin nan ku dan maraya, duk dai jaraba kariya daki da za ka kwada. Ba za ka sa kafa ɗaya a ɗakin nan, hannu a can ɗakin ba ko?
a daki ɗaya ba kuma a kusurwa guda wanda ba ta fadin kabarinka ba an zaka kwanta sai da ke burgima in riga ce guda ɗaya zaka saka in ka saka fiye da ɗaya ka zama mahaukaci to kenan wannan a duniya ma kenan to ina kuma ga alahira da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai ba kauye laqad hajjarta wasi'an ka kuntata abu mai fadi to jama'a mu fahimci wannan wani lokaci zaka ga mutane suna kyashin su yi wani addu'a suna jin kyashi in wani ya mutu suna jin haushin shi ko suna ganin a irin tunanin mu na dan adam wannan bai dace Allah ya gafarta mai ba saboda wata kila yayi wata barna ko ba a san shi a matsayin mutumin girki ba sai ga mutane suna ma kyashin su ce Allah ya ji kanshi kamar ka ce idan Allah ya ji kanshi kai zai fasa jin kankani ma'ana kamar rahamar da Allah zai maka ita zai dauka ya bashi dan haka kana jin tsoron kar kai ka asarar rahamarka jama'a wannan mugun tunani ne shi da yake sama malamai suka ce bayin Allah waɗanda suka yi laifuka sun bi bukata addu'a fiye da bayi na kirki saboda wanda ya laifi shi ake tsoratan ma cewa Allah zai iya kama shi to irin wannan idan ya rasu mu da muka saura yafi bukata addu'a a wajen mu fiye da wanda muke gani ya mutu mutumin kirki dan haka in zamu yi mutumin kirki addu'a daya to wannan mu mushi sannan kuma duk sanda kai ma dan uwanka addu'a baya wajen yana raye ko ya mutu addu'a kirki da ka mushi malaiku za su yi maka irinta ashe ka kai ma kana cin riba yi masa addu'a dan haka ya kai dan uwa musulmi ka saki jikinka duk musulmi in ka tashi ka mai addu'a kamar da Allah ya koya mana a wannan aya rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman in dai mutun ya mutu mumini ya yarda da Allah to kai masa amfani da wannan zahirin kai masa addu'a ka bar sirrin sa ga Allah da ya hadice shi ina fata mun gane wannan malam yace wa Anas bin qala marra nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi nafarin min ashabihi wa sabiyyun fi at-tariq falamma ra'at ummuhu al-qauma khashiyat ala waladiha an yuta'a fa aqbalat tas'a wa taqul ibni wa sa'at fa akhadhathu fa qala al-qaum ya rasul Allah ma kanat hadhihi litulqi ibnaha fi an-nar قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار وانا روايه تنا cikin musnad al-imam ahmad ibn hanbal da littafin al-imam abu abdullah al-hakim al-naysaburi da isnadi ingantacce a bisa sharadin bukhari da muslim idan ka je kaga isnadin yanda yake a cikin littafin al-imam ahmad ibn hanbal yana daga cikin sulafiyat imam ahmad ibn hanbal yana da hadisai waɗanda tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne su ake ce masulafiyat an ware su mujalladi uku cikin littafin littafin Musa Imam Ahmad ibn Hanbal ma'ana isnadoji ne gajeru kwarai kamar ka ce zamanin shi ɗaya da Maliku kenan kaga kamar yadda wannan isnadin daga ainihin wato Ibn Abi Adiy daga Humayd Ibn Abi Humayd al-Tawi daga Anas bin Malik malami Imam Ibn Hanbal shine malam Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abi Adiy wanda rasuwarsa shekara ta 192 shi kuma daga wani malami Humayd Ibn Abi Humayd al-Tawi wanda aka fi da suna Humayd al-Tawi malami ne gajere sai ake mishi kamar akasi kamar da za ka farin mutum ga ana ci mishi baki ko wani baki ga ana ci mishi malam Bature misali shi ma sai ana ci mishi Humayd al-Tawil malam Humayd Dogo to wannan malamin shi kuma daga Anas bin Malik kamar da muka ga isnadin mutum uku ne tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Imam Ahmad ibn Hanbal wannan abu ne mai armashi da malamai suke san shi saboda gajeren isnadi yana gajarta sababba ko yuwar samun wata garda isnadi ina fata mun gane wannan kamar kai ne magana da kaji agun wani baki da baki ta bambanta da wanda ka ji daga wani sannan daga shi wancan wani waccan da ya ga maka keke da keke za ta fi inganci kuma za ta fi wato tushe wannan hadisi abinda yake ba mu labari inji Anas bin Malik yake cewa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi nafarin min ashabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka wuce ta wata hanya wasabiyyun fi tariqi sai ga wani yaro yana ratsa hanya kamar a ce masu babur ko masu tricycle ko mota ko kekuna
ko da wakai ko na kafa za su wuce hanya haka sai ga wani karamin yaro ya fito daga wani gida falamma ra'at ummuhu alqauma yayin da mahaifiyarsa ta hango mutane akan ababan hawa suna kokarin wucewa ta kan wannan titi da ta hango haka sai ko ta sheko a guje khashiyat ala waladiha an yuta ta ji tsoron kada wani ya kade mata yaro ko wani ya taka mata yaro da abin hawa ko ya kade mata yaro da keke ko doki ko makamanta haka dan haka fa aqbalat tas'a sai ta sheko a guje wata kuli tana cewa ibni ibni jama'a dana dana wasa'at ta taho a guje fa akhadathu ta cade kayan ta ruga shi fa qala alqaum sai mutane suka ce ya rasulullah ya manzon allah ma kanat hadhihi li tulqi ibn hafin nabi kaga wannan mahaifiya saboda kaunar danta babu yadda za a yi kace ta sashi a wuta ta saka shi saboda san da uwa take mada za ta iya sadaukar da rayuwarta da shi wannan shine abin da aka sani game da duk wata uwa za ta iya kaddamar da rayuwarta dan danta ya tsira za ta iya mishi komai da kowa ba zai iya masa ba uwa ita ce halittar da duk duniya za a washi danta a tsine mishi a kishi kuma wata kila yayi abin da ya cancanta a kishi amma ta ci gaba da son kayanta mana ko barawun ko dan fashi ko ko dan kidnapping ko kawali ne ko marowaci ne ko azzalimi ne ko mun mugun halin sa zaka ji gwamnati ce asiri aka mai ko ta ce sharri ake mishi ko ta ce duk an hada baki ne ana kishi wannan fa idan ba abin ya tabbata kenan sai ta ce wallahi asiri ne mata uba ta mai asiri ba ne kun shi bane ko ta ce sharri ne aka mai dan sandan sharri suke mishi zaka san duk abin da ta faɗa ta kare shi ko da ba ta da abin kariya kowa na iya guje shi ma'ana ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya suna iya gudan shi uban shi mahaifi na iya cewa ba ruwan shi saboda maza suna da kasawa su a zuciyarsu haka danginsa da abokan shi da matar shi da ƴaƴan shi kowa na iya cewa kai abinda wani ya Allah wa dare amma ita ta dinga ziyarar kayanta a gidan yari ta zagayawa ta samu dama ta kula ta kai mishi in ta kebe da Allah za ta yi addu'a ta ce Allah ka shiriwa ni idan yayin dan wani abu na arziki ko dan yayi ne za ta fara murna tana sa ran alhamdulillah wani na ya fara shiriwa ta dinga nuna wa mutane sauran mutane ko duk sun hakura da shi to da ka uwa da banci shi yasa ake buƙatar ka kai bawa lalle lalle ka kyauta ma mahaifiyarka ninkin ba ninki kyauta da zaka yi wa kowa a duniyar nan saboda uwa da banci alaina Allah ya kai ga uwaye ta dauke wannan da sai suke magana suna cewa kaga wannan uwar babu yadda za a yi uwa irin ta tabbadanta ya shiga wuta ya fada wuta qala anas yace fa khaffadhumun nabiy sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce su saurara ma'ana ana ta magana kowa na yin ta'liqin sa har murya ta fara daguwa sai annabi ya ce musu sakkarahum shine khaffadhum ku saurara ku tsaya kuji ku tsaya kuji yace musu fa qala yace wallahi walallahu to haka nan shi ma Allah sam azza wa jalla la yulqi habibahu fi an-nar sam Allah baya sanya masoyin shi a wuta idan dai kana kaunar Allah kai imani da Allah to Allah bai saka ka a wuta ba idan ka cika sharɗin imanin ka ina fata mun gane wannan malam yace wa annabi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace lillahi azza wa jalla mi'atu rahmatin Allah madaukakin sarki yana da rahama kwaya 100 wa innahu qasama rahmatan wahidatan baina ahli al-ard Allah subhanahu wa ta'ala ya raba rahama kwaya 100 cikin kashi 100 nan zuwa ga mutanen duniya halittun da ke cikin duniya fa wasi'at hum wannan rahama ta wadaci duk mutanen duniya ila ajali iyakar ajalin rayuwarsu وذخر 99 رحمه لاوليائه الله يتسكتي رحمه غدا 99 ga mazowanshi wanda suka bi Allah wallahu azza wa jalla qabilun tilka rahmata allati qasamaha baina ahli al-ard sannan Allah zai kame wannan rahama guda daya wacce ya an yarba ta ga mutanen duniya ila 99 sai je sanya ta a cikin wancan 99 fa yukammiluha mi'ata rahmatin sai mai da su guda 100 li awliyaihi yawmal qiyama ga majibanta Allah ranar alkiyama Allah ka samu a cikin su abu shakka wannan hadisi yana sanya fata nagari da fatan tsira ga dukkan bayi na Allah Allah ka samu cikin da su tsira shi ma wannan riwaya ce da Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Al-Musaddaq dinsa da isnadi akan sharadin Bukhari da Muslim wa Nabi Talha Al-Ansari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannata wa wajabat lahu al-janna wa man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 kataba Allah lahu 1000 hasanatin wa 24 hasana qalu ya Rasulullah idhan la yahliku minna ahad qala bala inna ahadakum la yaji'u bil hasanati walau wudi'at ala jabalin athqalathu thumma taji'u an-ni'amu fatadhhabu bitilka thumma yatatawalu ar-rabbu ba'da dhalika bi rahmati wannan hadisi kuma daga sahabi Abu Talhata al-Ansari wato stepfather din Anas dan Malik din kenan mijin uwar Anas dan Malik mahaifin Anas dan Malik bai musulunta ba kuma tun daga jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo Madina sai ya zama ya firgita shi yana tsoron wai ya ji an ce wannan bawan Allah wannan annabi yana kyamar giya to shi yana jin tsoron kada sai ya shiga musulunci wata rana a ce an haramta giya shi bai san yadda zai ba da haka sai ya gudu ya bagare ya je ya fada ruwa a jirgin ruwa ya kai da su ya mutu to wannan uwa ta Anas dan Malik wannan dattijuwa da ake cewa Ummu Sulaim ar-Rumaysa radiyallahu anha ta daga cikin manyan mata wanda ake ambatan su a wurin tarihin mata sahabbai saboda gudumota ga addinin musulunci da dattakunta da sanin ya kamata zanta tana da wannan zawarci bayan ta gama ta kaba sai wannan mutum mai suna Zaid ibn Sahal Abu Talha al-Ansari wani attajiri cikin mutanen ainihin wato Madina sai ya ce yana santa sai take ce mishi ita ba tana kin shi ba dan irin shi ba za a kin shi ba amma yana so ya aure ta ya musulunta domin lokacin bai musulunta ba zaka sai je musulunta kuma ta yafe mai sadaki ta ce wannan musuluncin shine a sadakinta dan haka annabi ya musu addu'a ya sa musu albarka a cikin wannan aure kuma wannan aure yayi addu'a domin ɗansu da suka haifa jikokin da ya haifa musu sai da aka haifar da mutane tara masana ilmomi daban-daban na alqur'ani da sunna dukkan su ma da ta alqur'ani ma da ta sunna masana fiqh na musulunci daga cikin duriyar su Abu Talha ya rasu shekara ta 34 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin khalifa sayyidina Uthman ibn Affan Allah ya kara masa yadda ya kasance mutum ne kamar da muka ambata mai dukiya kuma jarumi daga cikin jaruman sojojin musulunci sannan ya kasance mai yawan azumi da yawan sallar dare ba shi daga cikin malamai wanda suke da hadisai da yawa da haka hadisan shi ba su da yawa kwata-kwata a cikin Bukhari da Muslim hadisan shi guda biyu ne wannan ne ɗaya daga cikin hadisan shi wanda ba su cikin Bukhari wannan sannan a cikin Bukhari kadai akwai wani kwaya daya Muslim ma kwaya daya da haka cikin Bukhari da Muslim hadisan shi kwaya hudu ne kai amma yana da hadisai a wasu tafan waɗanda ba wannan shine yake ruwaito mana wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qala la ilaha illallah wanda da ya faɗi kalmar la ilaha illallah dakhala aljanna ya shiga aljanna wa wajabat lahu aljanna kuma dama aljannata cancanta gare shi ya cancanci ya samu aljanna wa man qala subhanallahi wa bihamdi wanda yayi wannan tasbihi yace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi kuma ina mai godewa Allah za a bashi 100 za a bashi lada guda ya faɗi wannan kafa 100 mi'atan kafa 100 kataballahu lahu 1000 hasanatin wa 24 hasana za a rubuta mishi lada guda 24 qalu ya rasulullah sabai suka ce idan la yahliku minna ahad to in ku haka ne ya manzo Allah babu wanda zai halaka a cikin dan dukkanin mun faɗa la ilaha illallah kuma nayi wannan tasbihin babu wanda zai tabe kenan qala bala manzo Allah ya ce kware ku a cikin ku sabai babu wanda ya tabe ko a cikin ku musulmai masu kalmar shahada lafiyayya masu tasbihi babu wanda ba zai tsira ba inna ahadakum la yaji'u bil hasanati annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle daya daga cikin ku zai taho da madudin lada bil hasanati da tarin lada law wudi'at ala jabalin aqalat da za a sanya buhuhunan ladan shi akan wani dutse da sai dutsen ya ji nauyin wannan kayan ladan saboda tarin ladanka kai sallah kai azumi kai tasbihi kai sadaka kai karatun alqur'ani kai jihadi ka bi iyaye kai tahajjudi kai kaza ai ka tara ladan da yawa wata kila shekara ka 60 kana wannan addinin musulunci sai ka ga lada ya tari ba dan kankani ba amma duka wannan ladan annabi yace summa taji'u ni'am sannan sai abu a maka lissafin ni'imar da Allah ya maka ni'imar da Allah ya maka ta rayuwar da ya baka da imanin da Allah ya baka da gani da hankali da baki da tunani da kunne da sauran duk ni'imar da Allah ya maka a jikin ka haka dinga lissafawa ni'imar da Allah ya maka ta ido tana daidai da lada guda nawa ne sai a kwashi ni'imar da Allah ya maka ta lafiya hankalinka tana neman da daidai da lada miliyan nawa ne sai a sake minus din wannan lada shine ma'anar summa taji'un ni'am fatazhabu bitilka gaba ɗaya sai ladan nan ya kare ba a gama lissafin ni'imar da Allah ya maka ba a gama ido ba ba a gama baki ba ba a gama kunne ba ba a gama hanci ba sai kawai a ga har lada ya kare gabaki ɗaya ka koma talakanka fitik annabi ya ce ba summa yataqawalur rabb to sannan sai Allah ya maka alfarma ya kai dan adam ya maka falala ce to ba komai ni na bin maka nawa haƙƙin ba sai an da dama tunda lissafi na yake kafa a ce an cire da gaske ko sai a ce to ka je an ban maka an yafe maka wancan haƙƙin ne kuma Allah ya ba maka su kyauta to shine zaka samu ka tsira shine sai yace kuma ya tawallu rabbu ba'da zalika bi rahmati sannan sai Allah ya yi mutane baiwa da rahamarsa sai su samu tsira wannan hadisin jama'a idan muka kalla da kyau abu na farko da yake ambata shine ambatan la ilaha illallah to me ake nufi da fadan la ilaha illallah shin ana nufin irin yadda muke kawai mu dinga fada da baki ba ta kai zuciya ba ko mu zauna kawai mai ta fada ma har muna yi muna zufa muna ta kirgawa tun muna fada muna fahimta har mu daina fada ba mu san ma me yake fada ba idan ma kaman haki muke babu shakka ba irin wannan aikin shi da haka aka yi wa ibn taymiya tambaya akan wannan mas'ala aka ce mishi algamata malam me zaka ce game da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya fadi la ilaha illallah zai shiga aljanna shin fadanta din ne kadai ko fadanta tare da shiga tafarkin abinda la ilaha illallah ke hukuntawa ibn taymiya ba da amsa yake cewa duk wanda ya kudirce cewa mujarradin fada da hakoransa da labbansa da halshansa in ya fadi wannan kalma shikenan zai shiga aljanna ibn taymiya ce to wannan ba kowa bane illa balun batacce ne haka ibn taymiya fada yake to saboda wannan magana ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna ta saba wa ijma'in musulmi yace saboda ai munafikai ma sun faɗi wannan kalma amma kuma Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar saboda Allah ya ba da labari munafikai suna faɗa da Allah yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuru Allah illa qalila cikin suratul nisa kaga Allah ya faɗi cewa suna yin sallah amma da haka Allah bai karɓa aikin su ba Allah ya ce lalle munafikai suna yaudara Allah kuma Allah na mai musu da yaudara su in sun tashi zuwa sallah ba sa tashi ta cikin kasala sai in sun ga mutane na kallon su ba sa ambatan Allah da yawa haka nan Allah yake cewa qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum Allah yake su tauba kace musu ko ku ciyar da sarranku ko ku ciyar ba da sarranku ba Allah baya su Allah ba zai karba ba Allah yake saboda mene innakum kuntum qauman fasiqina dan ku mutanen banza ne Allah ya ce ma mana ahum an yuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli babu abin da yana karba saboda sun yi kafir cewa Allah wala ya'tuna salata illa hum kusala wala yufiquna illa hum karihuna ba sa sallah sai da lalaci sannan ba sa ciyarwa
sai suna ki a cikin ransu kaga suna yin ayyuka amma Allah bai karba ba kenan ba wai fadi da baki ba sai zuciyarka ta yi da kuma kai aikin da imani haka nan Allah yake cewa inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah sai ya hada kafirai da munafikai gabaki ɗayan su a jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama haka nan nan cikin nisa'i da Allah yake cewa yawma la yukhzillahu nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir har zuwa fadin Allah fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru Allah ya ce ba za a karbi wani wato abin nan fansa daga gare ku ba tana ma da kafirai Ibn Taymiyyah ya ci gaba da bayanai masu gamsarwa game da wannan mas'ala har inda ya kawo hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim zamu zo mu ji shi a gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamar munafiki guda uku ce in yi magana ya karya in yi alƙawari ya karya idan aka amince da shi ya ainihin wato ci amana a cikin riwayar Muslim sai mun ga Allah ya ce wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim yace wannan munafiki ne cikakke ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in sama huda yana azumi wa salla yana salla wa za'ama annahu muslim kuma yana fadan kalmar shahada shine ma'anar wa za'ama annahu muslim to kaga kenan ashe ba mujarradin fadi da baki ba sai ka aikata ayyukan da la ilaha illallah ke lazumta ba sai ka lazumci taqwa da ikhlasi da bautar Allah da kyautata ma bayin Allah sannan za ta amfane ka in ba haka ba ba za ka ci moriyarta ba ina fata mun gane dan kar mu dauka kawai shikenan ai abin mai sauki ne kawai mu fada shikenan da abin da ya bi baya babu komai shi za ka ga Abu Talibin saboda ya san implication din da ke cikin ta ya san nauyin da kalmar ke da shi da annabi ya ce mishi ya am qul la ilaha illallah kalimatan ahajjubika indallah biha indallah kalmar da zan nemi Allah ya gafarta maka in ka ba hujja cewa kai imani ka fade ta bara lokacin fada kawai zai mutu ba amma saboda ya san tana lazumta mishi wasu sharuɗa kuma bai shirya maka ba wannan sharuɗan ba karke me yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri dana wallahi ko dan na faranta maka rai da na fadi ba dan tsoron abin da za a fada a kaina bai fada bai mutu a kafirci idan ka fadan kalmar la ilaha illallah ka fada ne da baki zuciyarka ta kudirce kuma gabobinka su amsa wannan aikin shi sa an zaba mutun kalmar shahada zai musulunta wajibi ne a gaya mishi me ma'anarta ya san ma'ana abin da yake fada in baya jin larabci kai babban malami a nan Kano shine Dr. Ahmad Muhammad na BBK wanda ke karantar da hadisi babban malami cikin dattawan malaman sunna Allah ya saka mishi alkhairi ya da tafi da ne da dadewa akan wannan mas'ala kalimatu shahada kalimatu la ilaha illallah ma'anaha wa mujibatu ko rab maka mace haka littafi ne da littafi shi rubuta shi malami ce babu da'uni astajib lakum babu du'uni astajib lakum babun da ke bayani akan fassara ud'uni ku kiraye ni fadin Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangiji yace ya ku bayi na ku kiraye ni zan amsa muku nam yace an abi zarrin an annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa an illahi tabaaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalam ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu darri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mahit mikhyatu idha udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yulmanna illa nafsa. Wannan riwaya tana cikin Sahih Muslim da littafin Al-Imam At-Tirmidhi daga sahabi Abu Dharr Al-Ghifari, Allah ya kara masa yadda, Jundut ibn Junadata Al-Ghifari, wani soja cikin sojojin musulunci, wani jarumi cikin jaruman musulunci, shi ma rasuwarsa shekara ta 32 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Adh-Dhahabi yana masa kirari da cewa kana ra'asan fi zuhudi was-sidiki wal-ilmi wal-amali wa qawwalan bil-haqqi la ta'khudhuhu fi al-haqqi lawma tala'i, yace ya kasance jagora ne wajen gudun duniya, wajen fadin gaskiya, wajen ilimi da aiki da shi, da rashin tsoro da fadan gaskiya ko me za a yi. Sayyidina Abu Dharr Al-Ghifari tun agun musulunta sai ya kasance da haka, sai da ya ci dukan tsiya a gun mutanen Makka, san da ya zo ya kwalla kara ya ce la ilaha illallah, san da ba a iya fadin ta. Sannan daga baya yana daga cikin Ahlus Suffa wanda ba su da gida, a masallaci suke kwana. Wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana bacci a cikin yashi cikin masallacin manzo Allah, babu tiles, babu carpet, babu komai, a yashi yana kwance. Sai annabi ya dan shure shi da kabashi, aka yace me kake anan, ka tafi gida mana, yace ai ban da gida sai masallacin nan, yace to nan gaban ka sami gida, ma ka ce ka bar gidan ya zaka yi, yace sai in zari takobi na, yace haka ka zari takobi, in an ce ka fita ka ya guri ka fita dan a zauna lafiya. Wannan yana daga cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ana nan kuwa Abu Dharr kasancewar shi ra'asan fi zuhudi, shi a cikin fatawar shi bai halatta ka aje koda kwandala ba a yau in ka gama abin da zaka yi bukata, bai halatta a ce kana da wani abinci a je a gidanka na gobe ba, ka nemi na yau kawai, in kai haka yace ka aje wuta, wannan ba tsada shi ta yi zafi aka rashin da zai shi ga karfin hujja a yi ta musu da shi. Sai Muawiya ya aika da kara cewa su gaskiya Abu Dharr ya hana mutane su ji maganar su, sai aka turo mai wasiƙa aka ce ya dawo Madina ya zauna. To haka a Madinan ma aka rinda dauki ba da dishi, ana ta hakuri dishi. Wata rana a majalisin Halifa Usman dan Affan, sayyidina Usman dan Affan yana cikin magana da wani, yake faɗa mishi kaza za a yi, sai mutumin aka mai tambaya sai ya ba da amsa game da wannan mas'alar ta ajiye dukiya, tun ba na manta ba, game da zakka a dukiyar maraya, ko za a ba da zakka a dukiyar maraya, ana tattaunawa sai wani mutum a cikin wanda suke zaune a majalisar, sai ya ce a'a, ba za a yi zakka a dukiyar maraya ba, ka a je a ƙara mai da dukiya a zakka. To tun da Abu Dharr yana waje, Usman ya ce kar a bar shi ya shigo sai sun gama maganar nan, saboda a zauna lafiya. Sai wani sahabi ya shigo ya ce haba sayyidina Usmana, yanzu ai ka bar bawan Allah sahabin annabi kaman Abu Dharr ka ce kai ya shigo sai an gama wata magana, wannan bai dace ba. Sai kuma ya ji wannan shawara ya ce to shikenan a bar shi ya shigo. Yana shigo ya gana wannan magana, mutumin nan na faɗan wannan magana, Abu Dharr bai yi wa bai ce ko ba, kai tashi kama shi da duka, hirbe shi da duka, kai ce wai yayi ƙarya. Sai ya ce musu kun ga abin da nake gudu, shi Abu Dharr da ƙarfi yake yin abin, fatawar shi ba wai bai faɗa ne a ba, ya ce ya faɗa ra'ayin shi shikenan ya hakura ba, in baka ji ba duka zai maka. Yanzu gashi daga shigowa ya rufe mutum da duka, dan mutum ya faɗa ra'ayin shi, ce to ka gani ko abin ya ishe shi, shi ma sai ya ce to shikenan ya Halifa ka bani dama in bar garin nan, shi na baka dama, dama a matsayin rike da shigo, shikenan ya koma daji wani aure yake ce maraba ba, a can yaje zauna, shine ya mutu anan, dama da zai mutu yake ce matan shi karki damu, annabi ya mun bishara cewa zan rayu ni kadai, na mutu ni kadai, kuma muminai su yi mini jana'iza. Da aka bayar rasuwarsa sai ta hango kura ta tafiyar wasu bayin Allah da suka zo, ta ga shi Ibn Mas'ud ne da daliban shi za su je aikin haji yace musu to ga dan uwan ku na ya rasu suka zo suka mai jana'ida kaga su ma sun samu falala tabbatuwa su mu'mine ne to Abu Dharr kenan haka rayuwar shi take shi da Annabi yake cewa tsakanin sama da ƙasa ba mutumin da yake shi fadan gaskiya ba wanda yake shi fadan gaskiya komai dacin ta baya jin tsoron fadan ta baya murawaga baya duba yanayi baya cewa abu wata maslaha ba ruwan shi babu kwara Allah ya gafarta mai kara mishi yadda shi ne roto wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne qudsi hadisi ne shahararre Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce ya ibadi Allah ya kira mu da ya bayina wanda hakan na nuni zuwa ga wato lutufin Allah subhanahu wataala shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so Allah ya kira shi da bawa daga cikin sunan da Allah yake kiran shi ya fi son Allah ya ce mishi subhanallazi asra bi abdi ya fi son irin wannan dan an tambaye shi me yake so ya zama yace ya fi so ya zama bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka in kaji Allah yace qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim dan sanda Allah zai bayyana falalansa da rahmarsa sai amfani da wannan kalma da kimi zuwa ga yana jan mutane a jika idan na musu su matso kusa da shi Allah yace ya bayina inni haramtum zulma ala nafsi lalle ni Allah na hana kaina zalunci shine ma'ana haramtu ai mana'atu nafsi ko kuma taqaddasat nafsi anuzul Allah ya fi karfin zalunci ba wai doka ce Allah yake sawa kanshi yake sawa sura ba a Allah ya hana kanshi zalunci sannan yace waja'altu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci gashi na tsakankaninku haramun ne fala tazalamu ai la tatazalamu kar la yadhlim ba'dukum ba'da kada wani cuci wani a cikin Allah ya ci gaba da cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum dalun dukkan ku batattu ne illa man hadaitu sai wanda na shiryar shi da ta daga bata to wannan malami shi kokarin sa hada wannan hadisin da hadisin cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani bawa ana halitta shi ne a bisa lafiyayyen tafarki to nan kuma Allah ya ce bata ita ce asali wancan kuma na nufin kaman shari'a ce asali daga baya bata ke bujirowa abinda wannan yake nufi shine lalle babu karo an halicci mutum a bisa lafiyayyen tafarki amma in bai gamu da shari'a ba wannan tafarkin lafiyayye ba zai amfane shi ba ba zai san me shari'a ya fi sauki kuma a batar da shi da haka wannan na nuni zuwa ga shari'a ba a haduwa da ita wai haduwa na kicibus sai an neme ta sai an karance ta an santa Allah ya ce dukkanin ku kuna kabbata sai wanda na shiryar fastahduni ahadikum ku nemi shiriya ta sai na shiryar shi ya ibadi ya ku bayina kullukum arin illa man kasautu dukkan ku kuna tafa ne tsirara sai wanda na rufa mishi asiri na bashi sutura faktasuni ku fastaksuni ku nemi sutura ta aksukum zan ba ku sutura sutura anan wato rubun asiri da wadata da sutura kuma ta jiki din ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina kullukum dukkanninku tukhti'u innakum dukka da a ce ku tukhti'una billayli lalle ku kuna yin zinubi da daddare wannan hari kuma kuna zinubi da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni ku Allah ina gafarta zinubai ga baki daya fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina innakum lan tablughu dardi wallahi ba za ku taba kaiwa cutar da ni ba ku saka cutar da ni ba fatadruni wallahi ku cutar da ni walan tablughu nafa'i ko ba za ku iya kaiwa ga amfani na ba fatanfa'uni ba za ku amfani ni ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe da ƴan adam da aljanu kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum a ce dukkaninku ku zama mutanen kirki zuciyarku ta zama kaman zuciyar mutumin da yafi kowa imani a cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai karin da komai ba a mulki nan ji Allah da za a ce kowa ya zama wali kowa ya zama siddiqi kowa ya zama mutumin kirki wannan ba zai kara wa Allah komai ba ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin za su zama a bisa zuciyar wani mutum mafi barna da mutum da rashin kirki a cikin ku ma na kasa zalika min mulki shay'a wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba ba na ko ku ga mutanen kirki amfanin ku ne ku kuma mutanen banza rashin amfanin ku ne Allah ba zai ci amfanin wannan ku ya cutu daga wannan ba ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum da mutane da aljanun ku qamu ala sa'idin wahidin za ku tare a wani fili guda fatas'aluni fasa'aluni kowa ya roke ni ya faɗi iya buƙatarsa fa'aitu kullu insanin mas'alatu kuma na baiwa kowa abin da ya roka ma na ƙasar zalika min ma'in babu abin da zai rage wannan daga abin da ke gurina kuma wa in min shay'in illa inda na khaza'inu Allah na taskar komai mutane su suke jin tsoro da Allah yace idan la amsartum khashyatal infaq idan a ce mutane su suke rike da taskokin nan na Allah to za su dinga rikewa suna kin bayarwa dan tsoron kar ya kare kamar da kake mutanen gidanka ba za ka ba su duka ba idan za ka ci bane sai ka rage wani abu saboda gobe ko haka ko in kai ne wani shugaba a ce a raba mutane wasu kayan a ce a aje na emergency ko shine la amsartum khashyatal infaq haka mutane suke amma shi Allah zai ta bayarwa ne baya jin tsoron infaq dan ba zai kare Allah yace fa'aitu kullu insanin mas'alatu ma naqas zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr sai in gurgurdan inda za a shigar da allura shine al-mikhyatu a tsoma allura a cikin kogi to dan abinda za ta rage daga kogin nan shine gaba abinda zero me abinda ta rage babu ta dai jike ko ta samu amma ba ta rage komai ba to haka kowa zai samu daga taskar Allah ba tare da ya rage komai ba ina fata mun gane wannan ya ibadi innama hiya amalukum Allah ya ce ya ku bayina abinda kuke gani dai ayyukan ku ne usiha lakum ina kididdige muku su thumma uwaffikum iyyaha sannan kuma a baku kayan ku ranar alkiyama faman wajada khairan wanda ya samu alkhairi falyahmadillah ya gode wa Allah da ya bashi gamdakatar ya zama na kirki ya aikin kirki faman wajada ghaira dhalika wanda ya samu akasin haka fala yadumanna illa nafsuhu kai zargi kowa sai kanshi domin inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an nuna mishi gaskiya ya kibi a kasa gashi mallam yake cewa yace hadha alhadithul qudsi alsharif fihi fawaid kathira wannan hadisi ba qudsi mai daraja na da fa'idoji da dama min ha daga ciki akwai cewa tahrimud zulm zalunci haramun ne da dukkan nau'o'in sa sawan zalunta Allah ko zalunta bayin Allah ko zalunta kai wannahyu an yaqa almuslimu fi an yaqa fi almuslimu fayadhlima ghayrahu kuma an hana musulmi ya fada cikin zalunci tare da wurin sa sannan fa'ida ta biyu al-irshadu ila ad-du'a ana shiryatar da mutane zuwa ga su zama yin addu'a wa talabil hajati min Allah ta'ala sinimi bukatun sa gun Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli al-umuri a dukkan al'amura wajen neman shari'a wajen neman abinci wajen neman sutura wajen neman gafara duk abin da zaka nema mun ji Allah sama mana cewa kai ma auren Allah gashi ma yake fi talabil hidayah wa su'al al-ta'ani wal kisa'i wal maghfira wa ghairi zalika sannan daga cikin fa'idar sa sa'atu mulkin Allah ta'ala wa 'azamatu fadin girman mulkin Allah da darajar Allah wa hadha fihi ta'kidu 'ala at-tawajjuh bil mas'alati ilayhi ta'ala wanda wannan yana nuna karin karfin bukatuwa zuwa ga a karkatar da duk bukata zuwa ga Allah shike da karfin sarauta da mulki da taskokin arziki shike da damar shiryatarwa shike gafara shike kafutar da zunubai shike komai da ka duk abinda zaka nema ka nema a wurin Allah karka nema a gurin bayi ɗan uwanka su ma fakirai ne zuwa ga Allah ka nema a wurin Allah ka gaskata Allah sai Allah ya baka ina fata mun gane wannan saboda kullun lokaci zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah